Mai sauraro akan mita 88.5 da lafiyar mu da zamani sunana Abba Isa Muhammad dauki da rahoto game da yadda wata ma'aikaciyar lafiya ta wucin gadi a karamar hukumar Nasarawa ta gamu da wani iftila'i na hatsarin mota lamarin da sanadiyar aka yanke kafafuwanta guda biyu daga gwiwa zuwa kasa sakamakon wato takata da wata tifa tai a yankin Hotoro bayan ta taso daga aiki a asibitin tsamiyar Boka kuma a yammacin jiya kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Kano karkashin jagorancin Kwamaras Kabiru a domin jibir suka ziyarci wannan baiwa Allah tare da jajanta masa da kuma yi mata alkawari na wato sakon gwamnatin jihar Kano game da wannan al'amari da ya shafe ta mun kuma zan tada Kwamaras Kabiru a domin jibir din bayan kammala wannan ziyarar dubiya a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
Kwamaras Kabiru a domin jibir magayacin jibir kuma shugaban kungiyar kwadago ta kasar reshen jihar Kano ga wannan ziyara kun kawo menene makasudinta a takeice
to mun zo ne wannan ziyara a madadin dukkan ma'aikata na jihar Kano da kuma shugabancin kungiyar kwadago domin mu duba ita wannan mara lafiya ma'aikaciyar wucin gadi ta karamar hukumar Nasara wacce ta hadu da iftila'i mota tifa ta taka ta kuma ta rasa kafafuwanta guda biyu kuma mun zo mu duba ta mai mata addu'a sannan kuma mu yi mata albishir da cewar mun sanarwa mai girma gwamnatin jihar Kano a daren jiya kuma wanda ya bada umarnin mu zo mu duba ta kuma mu tabbatar mata da cewar gwamnatin jihar Kano za ta shigo ciki domin ta tallafa mata tuni ya bayar a rubuce cewa a je a tattauna da shugabar ma'aikata ta jihar Kano da kuma kwamishinan kananan hukumomi na jihar Kano domin a ga yanda gwamnati za ta shigo ta tallafa mata kuma muna da tabbacin cewar shugabar ma'aikata ta jihar Kano za ta zo ita ma a madadin gwamnatin jihar Kano domin ta duba ta so mu ne mata addu'a ubangiji Allah ya ba ta lafiya to wannan ai ya danganta sai an zo yanayin da gwamnati za ta zo ta tattauna da ita da kuma likitoci su ba da shawarar abin da ya kamata a yi mata na gaggawa da kuma abin da za a yi mata a nan gaba
ta yi roƙon a barta a matakin aikin da take ko kuma a dauke ta a matsayin cikakkiyar ma'aikata ya za ku yi zan isar da wannan sako
za mu duba mu ga menene ya dace da ita a wannan yanayi da take ciki kuma na tabbatar da cewa gwamnati za ta shigo ciki ta yi abin da ya dace
to ita ma wannan ma'aikaciya mai suna Khadija Umar Yakub ta yi mana ƙarin haske game da yanda wannan al'amari ya faru har ma kuma ta bayyana cewa ta dauki abin a matsayin jarabta da ubangiji ya mata ta kuma yi tawakkali tana kuma addu'a ubangiji Allah ya kare dukkanin sauran al'umma ta kuma roki shi kansa mai girma gwamna idan da hali ya bata a matsayin da take na wucin gadi ko kuma a dauke ta a matsayin cikakkiyar ma'aikaciya
zamu so mu ji yaya sunanki
sunana Khadija Umar Yakubu
a wace ma'aikata kike aiki
Hotoro tsamiyar Boka na gaskiya na dau tawakkali ga jarabawa ta ce haka ina wa Allah godiya da ya manna haka ina wa Allah godiya sosai Allah ka kare dan baya da kai
me ya faru da ke
na tsaron mota ne gaskiya ina tsayani dai sai farfara ne na banna a gadon asibiti dan yanke afafuna na guda biyu
da kai na zuwa ina
daga asibitin tsamiyar Boka ne zuwa hanyar komawa gida
to kafar da kai na zuwa ina aka yanke
cinya ne
zuwa
kasa ina bukata ga wanda Allah ya bashi ikon yi mu gaskiya na gode ina farin ciki ina gode musu sosai sosai ya Allah Allah ka kara bude wannan mafaɗi ya Allah ka inganta mana ilimin mu duniya da lahira Allah ka kare mu daga sharrin mutun sharrin abun ka ya Allah ka kare bayinka daga cikin iftila'in da zai afka da gare mu Allah ka kare mu sosai na gode sosai ina godiya sosai
yanzu da gwamna zai tambaye ki me kike bukata me zaki nema
ni dai ina so a bukata ta in Allah ya bashi ikon biya ina so a banna a cikin matsayin aiki na da nake yi na temporary in yana da iko ya dauke ni in zama famana ina mai godiya sosai da
su da fatan Allah ya kiyaye faru hakan ga kowanne al'ummar musulmi baki daya a nan gaba amin sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da lafiyar mu da zamani sai kun sake jina a nan gaba